الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أجل الأغنية لله سبحانه وتعالى لتتلموا أولا مجلسين البركة ركشن درسنا أولا مبلتين إمام البخاري الصحيح يوم من أعلانة الثلاثة بقي دوتان السفر هجرات النبي صلى الله عليه وسلم دوتان أربعين لتقص والليالي لعشرين لبا دوتان بقي شكرا تلوبيه لعشرين لشدة. يقول الإمام المسنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى ما الإمام البخاري الله جكان سكيفة داتكي وانن بابي دونكيتكينا هجرات النبي صلى الله عليه وسلم دقال مكة زواق المدينة. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه وفاطمة أن أسماء رضي الله عنها التي أنسامه لقى أسماء يلا أبو بكر الله قال متيرة تتي سنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين أراد المدينة تتي نينيوى النبي صلى الله عليه وسلم دا أبو بكر أبنت نزاسي هجرة لشيزوى قال المدينة أسأل السفرة abincin da za a wa dan bulago kina ina abincin da ake shirya wanda ya dace ga dan bulago to yanzu daga baya ana nan sai ya koma sufura makayin da ake zuba abincin yanzu a ƙarshe ma sufura abin da ake shirya da shi abincin aka ake ta sufura amma asalin sufura abincin to Asma diyal Abubakar lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam za su hijira da shi da Abubakar ita ta yi musu abincin da za su wuce da shi a gaggauce sai take cewa fa qultu li abi ma ajru shay'an arbituhu illa ni taqi tace na fada wa babana Abubakar nace gashi abincin ku nayi amma ban samu ba abin da za su sa dalme muku shi sai wannan abin nake miki ma zaka dalma a tsatsan su bai kamar ajiko kuma amma tsaka ake daura shi tace sai shi ne kare sai yace mata fa shiki yace tsaga shi gida bi ki dan yi mu da shi to da ta tsaka tace fa fa'altu ne haka nan wa zumiyat zatan nitaqaini daga wannan lokaci ake ce mata zatan nitaqaini shine lokacin da Hajjaj ne wanda kuka sani wancan Hajjaj wanda ya kashe mutane jiyan nan lokacin da ya kashe danta Abdullahi ibn Zubair a garin Makka ya zo gidanta danya mata gori ya kashe mata danta yace mata zatin ne zakai nace ba na kashe miki dan naki Abdullahi ibn Zubair tace to kai maka sabon me yasa ake ce mun zatin ne zakai ne tace abinda nake daure ya tsatsona ne na rasa abinda zan daure a Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar abinci da shi ne a karshe sai ake ce mun zatin ne zakai ma baka sani ba tace kuma shi wannan da kace ka kashe shi tace ka raba shi da duniyar shi ka bata mishi duniyar shi tace amma abin da zan ce maka kai ko ya bata ma lahirarka wa aka ce wa Allah shi aka ce ka kashe shi ka raba shi da duniya ko ka bata mishi duniyar shi tace ya bata maka lahirarka tace kuma manzo Allah sallam akwai hadisin da ya faɗa mun rike tace a cikin mutanen ku aya sakafi ne tace a cikin mutanen ku manzo Allah sai ba da labari yace akwai mutanen guda biyu da za a yi daya makaryaci eh azzalimi tace makaryacin mun ganshi mukhtar as-saqafi wanda yace shi ma Allah turo shi annabi ne tace an kashe shi tace kuma azzalimi ba wanda muke tsammani a cikin kabilar ka sai kai kuma haka yake tace to abin da zan baka labari ka bata mishi duniyar shi ya bata maka lahiranka wannan magana hal Hajjaj ibn Yusuf as-saqafi hal ya mutu bai mace wannan magana ba ka bata mishi duniya ya bata maka lahira an aiki makami mai sai kuma babu shakka abin babu kyau to shine ake ce mata zatun litaqain talibun abbasin asma'u zatun litaq hadathana muhammad ibn bashar hadathana gundar hadathana shuba an abi ishaq qala samitul bara radiyallahu anhu qala yace naji bara ibn azib Allah ƙara masa yarda cewa lamma aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hanyar madina zai hijira da shi da abubakar da yan rake su yace tabi'ahu suraqatu ibn malik ibn ju'shum suraqatu ibn malik shine bayan su wanda muka yi satin da ya gabata shine ya bi bayan dan ya ci kwangilar da aka sa domin an sa kuɗi duk wanda ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ko dare ko barre ga irin kuɗin da za a bashi duk wanda ya zo da abubakar ko dare ko barre ga abin da za a bashi shi ya sa mutane suka haukace kowa so yake shi zai ci wannan kuɗin kariwa ga suraka ibn malik wanda ya tsinka shi annabi sallallahu alaihi wasallam suna wuce a dan makka ya biyo iya neman su a daji yace ya tarar su suraka suna zaune yace kai na ga wasu mutane da sun wuce daga nan kusan garin an yaba Muhammadu bane da abakan shi amma da ya gane su ne dan ya ci kuɗin sai ta yi a'a ai da wani da wani da suka huta neman dabbobin su da suka bata sai sa shi goma kan ya labe ta cikin gida ya je sa aka hudda mishi doki bayan gida ya ja ta ko wannan mashin shi da kayan yakin sai ya ja ta ƙasa ya hudda ya je ya hawo bayan su dan ya ci wannan kwangila to lokacin shine wanda yake ba labari to lokacin da ya tsinka ya Annabi sallam fada'a alaihi idan kuka da larabci aka ce fada'a alaihi babu kyau amma an ce fada'a lahu to yayi kyau in ka ce shi sa wanda mai san larabci bai zama duka ɗaya ne yanzu ba larabci in ka ce mishi sa'adu alaika sai an raba ku in ya ta kuma ta kai sai na maka muguwar addu'a amma an ka ce sa'adu laka to zama kyakkyawar addu'a shi sa ce laha ma kasabat wa alaiha mustasab kenan shi ne bambanci man amila salihan fali nafsi wa man asa'a sai a ce fa alaiha kenan wannan shi ne bakin to shi ne anan fada'a alaihi ya mushi addu'a dalilin wani addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mushi fasakat bihi farasu dokin ya nitse ƙahon dokin suka nitse hannan wanda ya wuntsira daga kan doki ya wuce tunda iya tafiya kawai doki ya kafe ya juya saboda haka qala ud'ullah li wala adurru sai ga suraka yana wa annabi kugi roka mini Allah halin da nake ciki amma ba zan cutar da kai ba ya biyo bayan shi da niyyar ya hallaka shi dan ya ci wannan kuɗi saboda haka ya ga abin da yafi karfin shi ya kafe tunda wannan nabi ne na kafe da mun yayi daya yanzu wannan a ta biyu gabaɗaya dokin ya kafe yace roƙo mana Allah ba zan cutar da kai ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a sannan doki ya tashi doki ya zago kawai shi sannan ya samu damar magana to a wannan lokaci ne kala sai yake cewa fa adisha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ishirwa ta kama annabi sallallahu alaihi wasallam cikin daji kamar bira'in ya wuce wani makiyayi da dabbobi kala abubakar sai abubakar yake cewa fa akaztu qadahan na dauki makayi na je wajen wannan makiyayi fa halabtu fihi kusbatan min laban yace na ta tsowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nono kaya guda an ce laruci kusba mai yawa kenan na ta tsowa annabi sallallahu alaihi wasallam nono kaya guda fa ataitu naka annabi sallallahu alaihi wasallam nono fa shariba ya sha wannan nono yake ce hatta raditu Abubakar ya ce har yi na yarda ma'ana annabi sallam ya sha sai da ya sha ya koshi illa dan kadan ma sha da ba zai yarda mutum sai da ya kai na yarda abin da ya sha bismillah ba Allah sai da zaki To sai ke cewa haddasani Zakariya ibn Yahya an Abi Usama an Hisham ibn Urwa an Abihi an Asma radiyallahu anha Asma yal Abu Bakar wanda dai muka yi magana ta yanzu nan zatu ne zakai da gaita Allah kara mata yarda take cewa hamartu bi Abdullah ibn Zubair tace na dau cikin Abdullah ibn Zubair wanda Hajjaj ya kashe tace na dau cikin Abdullah ibn Zubair kala take cewa fakarzu ana mutimmun tace lahu ta kama hanyar hijira lokacin nan na cika watanni na aihu idan kaje an ce mace mutimmun tayi wata tara kenan idan aka yi wata tara kullun zamani aihu ake to amma duk da haka nan da wannan tsohon ciki Asma'u ta yi hijira ta tafi garin Madina kariba ga matan sahabbai kilo 450 a kafa a cikin sahara ba dan kowa ba mutum ya gudu saboda addinin sa da imanin sa to tace nazo kusa da aihuwa fatatul madina tace sai na shigo garin Madina ina shiga fa nazartu bi quba na sauka a quba masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam har jina anguwatas tace ina zuwa abin da ya fara zan fawalatuhu bi quba anan na ashe shigarin ma ban kara saba a kuma ta yi Abdullahi ibn Zubair shi yasa wannan mutum Abdullahi ibn Zubair kuma shi da zo shi wannan babban sahabi tace sai na ayi Abdullahi ibn Zubair kuna ji da kyau ko yawa summa ataitu bihi an-nabiy sallallahu fa wada'tuhu fi hajri tace na zuwa annabi sallallahu da shi bayan ta ahe shi ta zo da shi takam ta kawo annabi sallallahu tace na dora mishi a kirjin shi da lungume shi summa da'a bi tamratin annabi ya ce a kawo dabino fa ma daga annabi sallallahu ya sa dabinon dan ya tamna a bakin shi ya jika take cewa ya murzata bayan yayi haka take cewa summa tafara fihi ya tohwa mishi a bakin shi wannan yaudin zakin dabinan a bakin Abdullahi ibn Zubair wannan mutum yanzu yaudin shi ya hadu da nawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaudin duk abin da yake nan sallam albarkar shi tabbatacce ce shi yasa annabi sallam gashin shi ake dauka a jika sa a cikin ruwa kuma ya halitta ko baka koyi da na kowa shi yasa abin da ya tabbata na nan sallam shi wannan shi kadai ne shi yasa ai ba ku taba gani ba an ce an kawo Abubakar yayi addu'an nan yayi ko za ta mai to ina ga ko in wani mai albarka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba ku Abubakar amma ba taba kawo Abubakar shi yasa wannan addu'a da ake ta sawa dalbino zan ce mafi rinjaye sai wanda tabbas addu'a shine annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kususiya ce ta annabi shi kadai bayan shi ba wanda zai tunda da ana yi da su Abubakar sun ci gaba da yi da sahabbai sun da suka san da cewar wannan abu ne wanda yake banci annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai shi sabo wanda zai to yanzu misali an kawo maka yaro ka murza ka tana yi wa zunubi ya lilibe go yaro yayi albarka ko ba ka bane yaro yayi ka zunubi shi ba shi zunubi ko kwara daya kai ko tana yi wa kalo da zunubi da ba shi da iyaka shi yasa kususiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mushi addu'a ثم تفن في فكان اول شيء دخل في جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم تشي فرقون ابن دا يا شيغا cikin cikin عبد الله بن زيد انا اهي شي بنباشي بنونو سيدي نا كاوا مزال زي مشي ادعاء يا تمنى دبينا فرقون ابن دا يا شيغا cikin cikin شي يولي منزا الله صلى الله عليه وسلم شي يسا اذا ان واسابي اي هو سكي كاوا كابن يارو اباشي وانا ابو ya zamanto yau din manzara ta fara ta bashi su domin shi gaba ɗayan su albarka ne mutunan da zai yi addu'a abinci na mutum 10 ko 15 mutum 700 su ci kuma a bar shi yanda yake in ba nan sauki haka Jabir ana lamun Khandaq mutum 700 suna gina lamun nan da ya kama tun daga harkon Madina zuwa ƙarshen ta bangaren hanyar zuwa Makka ala cikin aikin nan Jabir ibn Abdullah ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam yaga alamar yana jinwa yace gida ce a matar shi naga fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai alama yana bukatar abinci tace kawo mu yanki dan akuya yace mu yanki dan akuya nan dan aka yanki akwai gari yace ayi waina da shi saboda aka ce dora shi kawai da ya gama abinci ya fara dahuwa nama tukunya sai ya ce ya rasulullahi nayi maka abinci da yan kadan asabe ka dauko kawai annabi sallallahu alaihi wasallam sai kururu cikin sabe yace yau abincin rana gidan Jabir mutum 700 Jabir ce ne haka na ga yanti mutum 10 amma kuma yanzu gashi 700 za ta zo gidana yace ya rasa yin abin yanda ke shi dadi ya aka jima ya zo ce matar shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira yan kan daga gaba daya tace mishi ka ji mace ce wa matan sahabi tace ba ka ga mishi ba abinda muka dawo yace na tace ba wani matsala kawai haka tace tace ba ka ga mishi tace an kare da lokaci yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la la tace to mutai jama'a aka zo aka taru yace ayi 10 yace kar ku sauke tukunyar daga kan tukunya tana sama ya annabi shi kubarta aka bude yayi addu'a ya taho a cikin ji an kare kawai addu'a aka bude shi kar ku sauke ta tana sama wuta tana ci kawai aka dauko abin zuba nama ake zuba da wani ana zubo mu a zuba da mutum 10 ake wa fala sai da mutum 700 suka ci wannan biyar Allah ta dawo abin yace wallahi abincin namu ba wai magana ragowa ba sai ya ma dan karu aka zada aka bar shi to shi addu'a ta annabi sallam da duk abin da shi albarka shi ta hakika ce saboda haka kiran ba a kiyasi da shi da wani baka ce ai annabi yayi kaza ni ma bari shi yasa annabi sallam irin wannan ya fi a kirga ka kujo wannan sadai ne a irin wannan zai addu'a jama'a su ci nono ma an yi mishi addu'a da yayi addu'a jama'a kowa sha sai da aka bar shi nono mutum biyu ne aka ba su amma ya ce duk jama'ar da suke wuce a kira su ya ce mai wuce ma gari ya kira shi kowa sai da shayi koshi sai shi da Abu Hurairah shi Abu Hurairah sha annabi ya ce sha shi halin zai sha ba Abu Hurairah sha ya ce na koshi ya ce kara ne ya sha ya ce ka koshi ka koshi sannan nan sai shi ya sha a ƙarshe sai da kowa sha to kaga kenan addu'a sakiƙa ce kuma tabbas kuma albarka sakiƙa ce in jikin shi ka taba albarka dan ba magana zance shirka tabbas ne shi yasa rigar shi wannan idan mutun ya mutu sabai ya sa amshi rigar a zo a sa maka ligawanin ka na farko a jikinka wanda zai taba jikinka ita ake samu sannan a dora wani abu saboda haka kuma tabbas wannan albarka ta jikin wanda shi aika an kare haka suke samu to amma ba a kiyasi da wani shi yasa lokacin da Musailam al-Kazzab makaryacin nan da ko sani yace wai shi ma ana mishi wahayi saboda haka yayi karyar wannan ya faɗi haka sai mutane suka ce wanda suka yarda da shi suka ce to annabi yana addu'a kuma daga sai suka ba wai jarba shi suka yi su sun yarda kawai yace mun shi annabi ne sun yarda annabi suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ruwa yayi albarka yayi yawa tace mu suka ce mu yanzu ga wannan din murijiyar mu in an je daukar ruwa sai an jira an yi kankwari kamar ta addu'a mun ma ta cika da ruwa Musailam makaryaci wa ko makaryaci ne zama kai yazo yi gwalam gwalam wai addu'a ce towa aka ce ruwan na ciki gaba daya bushi da cikin ma dan wanda ake zama ma bushi kaga Allah ya walakance shi dan ba abin da ya dace da shi da mun sai walakance gaskiya zan yi imani da Allah wai kai kariya ka ce kai ma mun zo ne da Allah to sai suke cewa wa kana awwala mauludin wulida fil islam Abdullah ibn Zubair shine farkon dan da aka aihu a cikin musulunci ko ga abin da yake ne ko abin da ake nufi duk zaman da manzo Allah sai a garin Makka har yanzu babu daula ta musulunci ko ga yadda ke duka shekara 13 nan babu daula ta musulunci babu inda musulmi suke da wani gurin zai ce ga wani namu na musulmi a matsayi a lalabaki amma yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin hijira da yazo garin Madina iya zuwa a samawa tana bayan su kenan wannan yaro a cikin bayan zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo aka daula ta musulunci shine farkon dan da aka aihu a musulunci Abdullahi ibn Zubair ashabi al-jalil radiyallahu anhu hadathani ishe zaka yashi sako tabu khalb al-mukhall al-analin ibn Musir an Hisham an-Nabi an Asma radiyallahu anha anna hajarat ila an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla. Kina Asma ta hijira ta kama hanya zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Madina tana tsohon ciki. Hadisa ku tai ba an Abi Usama an Hisham an Urwa an Abihi an Aisha radiyallahu anha qalat awwal mawludin fil islam Abdullah ibn Zubayr. Aisha Allah kara mata ta ce farkon dan da aka aiwa a musulunci shine Abdullah ibn Zubayr. Yanzu mutum miliyan nawa ne saboda ka bayan an tura Annabi sallallahu alaihi wasallam farkon dan da aka aiwa shine Abdullah ibn Zubayr. Atau bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tace sun zo da wannan yaro wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam fa akaza an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki dabino falakaha ya tauna ta mummurza ta a bakin shi summa adkhala bihi ya sanya ta a bakin Abdullah ibn Zubayr. fa awwal ma dakhala batnahu riqun nabiy sallallahu alaihi wasallam taje farkon abun da ya shiga cikin cikin Abdullah ibn Zubayr yaudin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am.
قال فيحسب الحاسب انه انما يغني الطريق وانما
يعني
وانما يعني سبيل الطريق. فكما ابو مسلم فاذا هو في فارس فزكهم فقال يا رسول الله هذا فارس فزكت بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم صرعه فصرعه الفرس ثم قامت بالحكم قال يا نبي الله مرني بالعشيق. قال فكيف ما كانت لا تذكر كنا احدا يلحق بنا. قال فكان اول النهار جاهلا على نبي الله صلى الله عليه وسلم وكان اخر النهار
مصدقا له. أنا ما شفت يا رضوكم. حدثني محمد حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا عبد العزيز بن صهيب حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يجي النبي الله صلى الله عليه وسلم يا قبات زوا قالوا مدينة هجرة وهو مدف أبا بكر ينعد لو كان أبو بكر تعالى دشي وأبو بكر shaykun yu'raf wa nabiyullahi shabun la yu'raf. Yace Abubakar dattijo ne ana gane shi. Yace Annabi sallallahu alaihi wasallam saurayi matashi ba a gane shi. Wato anan in ka kalli wannan sai ka ce wai yoni ke da girma Abubakar. Abinda aka yi Abubakar ya da hulura. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da hulura sai daga baya ya samu yar kadan bata wuce guda bakwai ba wanda aka tambaye shi Abubakar ya ce arzo da kai ma kai hulura. Yace shi ya batni hudun wa akhawatu. Yace suratu Hud da ƴan uwanta su suka sani hurura. Kiran da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sa bai hurura sai ai tsammani shine babba ko na shine karami. Yanzu ka ga wa da kane amma kanan iya zama tuya da hurura da yayi a ce na ga yayin nan naka. To shi ya sa anan aka ce Abubakar dattijo an san shi. Me yasa aka ce an san shi? Abubakar Allah kala masa yana dan kasuwa ne. Yana yawan bulagur duk ƙauyukan na hanyar Madina da Makka duk an san shi. Duk wanda ya gan shi ya san shi. Shi ku Annabi sallallahu alaihi wasallam baya zuwa kasuwanci sai dan kasuwanci ne bulagura bai wuce Saudi ba saboda haka ba san shi ba kuma gashi matashi ne su kuma san shi ba shi ko shi ne ake nema kun gane ku ana neman shi amma shi Abubakar an san shi ba san shi ba. To shi ne yake cewa fa yalqar rajulu Abubakar sai suna tsaya sai su ga muda mutun ya gansu fa yaqulu sai mutun ya ce ya Abubakar man hadha rajul ladhi bayna yadayka waye wannan kuke tare da shi din nan. Kun gane ku? Tunda su ba san ba Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma Abubakar bai dan yabar da su ba ya kulu. Ya ce hadha rajulun yahdini as-sabil. Ku ji wannan abu? Ya ce wannan miji ne na dauka yake nuna min hanya. Ko sa hanya da yake ni? Shi kiya ne hanya ta Allah. Su kuma zai yi suna hauka ki suke hanya ta nashi. Shi yasa a musulunci tauriya ya halitta. Wanda ita sai ake cewa tauriya. Ba gaskiya bane. Kamar aka ce ba kai wani kace ni ba Allah ne. Ba Allah ne. To saboda haka duk wanda sun ga mun shi yace waye wannan su ku ai neman shi ake sai yace a wannan namiji ne muke tahiya da shi yana nuna mun hanya zai zama na shi ko hanya ta musulunci hanya ta Allah ke da ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam hanya inda ta bulaguro ce saboda haka ce nan shi ya dan bulaguro a hanyar ya santa amma abin da yake ni hanya da yake ni hanya ta Allah to duk wanda aka gamu da shi ko ya ga abu ga ce amma ko da zai ce ga abu ga ce amma in an ce da annabi ce babu annabi kada na gane shi da wani mutum ya kai ya kan garanti ma zaka ce na gan shi shi da wani mutum na san wani ma ya karya ce na san shi to saboda haka sai a wuce kaga an bar da mutane fa yaqulu hadha rajul yahdini as-sabil to wannan mutum yana nuna mu hanya ala fa yasibu la yake cewa hasibu yace sai mai tsammani yayi tsammani annahu inma ya'ni tariq yana ni wanda zai nuna mishi hanya ta tafiya hanyar bulaguro ba hanya ta Allah su sani ba wa rubbama ya'ni sabil al-khair wani kuma sai yace a iya nuna mishi hanyoyin alheri bai san ba musulunci ana tafiya cikin daji faltafata abubakar abubakar iya waiwaye ba shi kusa annabi sallallahu alaihi wasallam ya waiwaye abubakar iya yawan waiwaye amma annabi sallallahu alaihi wasallam tunda suka fito daga makka ya waiwaye ya san ba abin da zai same su ma min dabbatin illa huwa akizun min nasiyati saboda haka abubakar yana waiwaye sai ga kawai mutum a bayan sa yace ya rasulullahi hadha faris yace akbar yace ga wannan a sama doki ya taro mutum ya taho karle hika bin ya taro mu ya rasulullah hankalin shi ya tashi farta fata nabiyullah a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi kala yake ce allahumma sirahu abinda annabi ya faɗa kenan addu'a da mishi kada ce allahumma sirahu yace allah ka buga shi da ƙasa kawai iya holi ga mutuninka ya wuntsuro dabba ta kife kawai ya wuntsuro to biya na haduwa ai shine ma abu ne mai tsoro to da yaga wannan kai nabi fasarahu alfaras yace doki ya kada shi summa qamat tuhamhim sai ga dokin tana hamimiya ka san doki yana hamimiya to akwai matsala shikenan fa kare yake ce ya nabiyallahi murni bima shi'ita yace annabin Allah kaman umarni duk abin da kake so ni yanzu ba zan cutar da kai ba saboda haka faɗi abin da kake so ummaka ala fa in makana yace to tsaya inda kake kalka to duk wanda ka gani la tatrukan ahli yaqu bina kalka bar kowa ta rubu duk wanda yazo suraka yace babu wanda yabo wannan daji babu kowa wanda yake koyi a juriya kaga da sai shine ana ake cewa fa kana awwalan nahari jahidan ala nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam da sai ya huto ya ki annabi ko amma me aka yi wa kana akhiran nahari maslahatan lahuma sai gashi karshen muni ya zama makami na annabi yana kare annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi maslahata yanzu a karshe da mulki ya zama kariya galkuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sai ya huto ya ki shi amma abu ya juya shi da yaga wannan ce to ni ma babu magana yake ka ko ba zan shiga ai ya ga abin da bai so yace to daga yau ni dai ban zan tawaka ko ba zan baro ni na tawaka yace to tsaya inda kace anan saboda haka duk wanda ka gani ka mun duwar ka juya shi duk wanda zai ce anan dajin babu kowa ina wannan wajen ni kwana na nawa anan ba wanda ya wuce wannan gurin sai mu je mu ce yi kenan babu magana ce wara bishi to bisu na ba
قالوا فيا ما ليس فيا
to yayi to sai ke cewa fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallam ya sauka janibal har ya shigo garin Madina baki baki kafin a shiga Madina can an zo bakin Quba summa ba'asa ila al-ansar sai ya tura mutanen Madina kenan bayan ya tsaya a wannan guri an gina masallacin Quba ya tura mutanen Madina faja'u ila nabiyillahi sallam suka zo wajen Annabi sallam da Abubakar fa sallamu alaihi ma suka wa Annabi sallam da Abubakar sallama wa qalu sai suka cewa irkaba aminina muta'in ku hawo abin hawanku mu tafi garin Madina da ku kuna amintattu wanda za a muku biyayya a garin nan kenan abin da kuka gani na Makka yanzu ya wuce anan biyayya za a muku faraki ma Nabi sallallahu alaihi wasallam Abubakar Annabi sallam da Abubakar suka hawo wa hafu dunahuma bisilahi mutanen Madina saboda kabilar da suke wa manzo Allah sallam suka zagaye dama da hagu da ko ina da makam da makamai ya shigo garin Madina amma wannan dan tsakanin ma bai wuce kilomita 6 da muka shi in yayi yawa amma za a karasa duk sun zagaye shi ko ina da makamai kaga abu ya juya can ana kin shi a garin Makka amma yanzu yau gashi mutanen Madina sun zagaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da makamai za a yi mi za a rako shi ya shigo cikin ina cikin garin Madina tana yanzu ya sauka ne a Quba to shine yake bayani anan saboda haka suna cewa ja'a nabiyullahi annabin Allah ya zo fa ashrafu yanzuruna wa yaqulu mutanen Madina har saman katanga ake hawa ana hawa saman suru ana diba annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa ja'a nabiyullahi annabin Allah ya zo annabin Allah ya zo fa aqbala yasir annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo to yana tafiya ya taho hatta nazala janiba dari abi ayyub al-ansari inda ya sauka nan daura ko kuma gefin gidan abu ayyub al-ansari inda aka yi masallacin nashi domin wannan wuri dama mun ce muku na wasu marayu ne guda biyu da sal da suhail to annabi sallam anan ya sauka kenan daura da gidan annabi sallam abu ayyub al-ansari fa innahu sai ke cewa la yuhaddisu ahlahu yana ba iyalan da labari in sami abi Abdullah ibn Salam yana ba labari kada sai Abdullah ibn Salam yaji ai ga Abu Ayyub al-Ansari yana ga iyalan sa yana cewa Annabi sallam ya zo oh bi nakhal al-diyal shi kuma Abdullah ibn Salam lokacin da yaje yana cirewa iyalan sa dabino a gona yaktarbu lahum agalka yana ciro musu fa'ajila an yaza annabi yaktar yaga yaushe zai tsaya ne shiro kada wanda ya kare cire shi ya dauka ta ya gudu an yaktar walahum abun da ciro iyalan nan shi fa jaa wa hiya ma'ahu yaza da wannan dan abincin a hannun sa mana da binan da ya ciro bai tsaya bai kare sa sauran fa sami'a min nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam iya zuwa ya saurari annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani summa raja'a ila ahli ya dawo da iyalansa fa qala nabiyullahi sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyu buyuti ahlina ay ahlika yace wanne ne daga cikin gidan iyalanka zakai akram wanda yake kusa kenan a ƴan uwanka ina da mun fahimi ne ƴan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam wajen uwar shi yace a gidajen iyalanka ƴan uwanka kenan wanne yake kusa zaka saukar da mu fa qala abu ayyuba yake cewa ana ya nabiyullahi yace gidana annabin Allah hadihi da nace wannan gidana ne wa hada babu yace wannan kowar gidana ne yace fa tsali mutai kawai yace to je ka fa hayi lana maqilan ka je ka sama mana wurin da zamu kwanta mu huta ala sai ki taquma ala barakatillahi yace ku tashi tare da albarka ta Allah shikenan falamma ja'a nabiyullah sallallahu lokacin annabi sai ya gina abu ayyub al-ansari ja'a abdullah ibn salam sai abdullah ibn salam shi asalin shi da yahudi ne ko malami ne cikin yahuda kenan shi ba cikin ausu yake ba cikin kazara yake ba shi yana cikin yahuda ne amma yana jin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yaje sura al-qur'ani fa qala ashhadu annaka rasulullah wa annaka jita bi atake kal musulunci yace na shaida kai manzon Allah ne kuma ka zo da gaskiya kaji abin da ya fara fadi kenan yace wa qad alimtu yace wa qad alimat yahudu annani sayyiduhum wa ibnu sayyidihim yace yahuda duk gaba ina garin nan sun san ni shugaban su ne kuma dan shugaban su ne a wannan gari yake cewa wa alamuhum wa ibnu alamin duk sun san da cewa a yahuda garin nan nahi kowa sani kuma baba nahi kowa sani a garin nan yace amma duk da haka fadu'uhum ka kira yahuda yau abinda abdullahi ibn salam yasa yi haka in ya musulunta labari ya da gurin yahuda kafin nausar duk gari za su yi suka kashi amma yanzu a kira yesu kafin san ya musulunta ya aji abinda za su wada a kanshi shi ko ya riga ya musulunta yace to ka kira yahuda ka tambaye su a kaina me suka sani a kaina qabla an ya'lamu anni qad aslamtu kafin san na musulunta ka kira su kamun tambaya zan nabe kamun tambaya a kaina me za su wada kanshi fa inna min ya'lamu anni qad aslamtu yace in sun san na musulunta qalu fiyya ma laysa fiyya za su wadi abinda ban da shi mana su bata ne kenan yanzu ka kira su kamun tambaya a kaina kafin su san na musulunta fa arsala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam nabi tura aka kira yahuda fa akbalu suka zo fa dakalu alai suka shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mashal yahud ya ku jama'al yahuda yace waye ne ku ita kula ce kai can ku tsoron Allah yace fa wallahi alladhi la ilaha illa hu ina rinzai muku da Allah wanda babu abin bauta da gaskiya wanda cancanci bauta sai shi Allah yace lalle innakum ta'lamuna anni rasulullahi haqqan yace kun sani manzo na Allah ne gaskiya saboda yasan karanta a taura duk abin da yake da sifai sun sani wa anni ji'tukum bihaq lazamuku da gaskiya yace saboda haka fa aslimu musulunta qalu ma na alam suka ce mu san wannan ba dan ba magana musulunta ka mu san wannan ba qalu nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sallahu alaihi wasallam ya ga musu uku wannan magana da ya fadi musu amma suka ki musulunta qala ga cha fa ayyu rajulun fikum abdullah ibn salam shi ko iya nabe yace to wani namiji ne a cikin ku mai suna abdullah ibn salam ai musu ganshi ba iya labe dan yaji abin da zasu wada kan shi qalu suka ce zaka sayyiduna suka ce wani shugaban mu ne ya bani zasu ai musu musan ya musulunta suka ce shugaban mu ne wa ibn sayyidina dan shugaban mu wa alamuna yahi musani gaba daya wa ibn alamina ko baban shi yayi kowa sani a garin ko sun yabe shi ko qala afara'aytum in aslama yace to annabi yace mun ya kuke gani in ya musulunta qalu suka ce ha sha lillah Allah kiyaye shi ashe musulunta ha sha lillah Allah kiyaye shi ashe musulunta ma kan risu suka ce wannan ina ba zai musulunta ba qala afara'aytum in aslama yace in ya musulunta suka ce ha sha lillah sai da akai sau uku musamman iyana ya musulunta daman dai ya mun za su wada to a na karshe qala ibn salam ukhruj al-anzuru ibn salam huto su ganga kada sai huto fa qala ya ma'ashar yahud yace ya ku yahuda ayan wanshi yace ittaqullaha bi tsoron Allah fa wallahi alladhi la ilaha illa huwa ina rantsewa da Allah wanda ba mu ta da gaskiya sai shi innakum la ta'lamuna annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu ja'a bi haqq kun san manzo na Allah ne kuma ya zo da gaskiya fa qalu kazabta suka ce ƙarya kace sune suka yi mishi yanzu amma a take sun juya sun ce ƙarya kace yanzu abu ya juya fa akrajahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam suke cewa ai wannan da kuma sai kuma zai ce mutum banza ne da sai ba zan zai ce kuta shi kuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yahuda suke nan kaga wannan yana nuna cewa da yahuda ya san gaskiya bai aiki da ita yanzu suka yi mutum ba a juya ba a kai tsaye sun canza sun bata shi kaga abin da ya fadi kuma ya zama haka da kafin a hakan ta faru suka ji labari ya musulunta suna zuwa aka tambaye su ba za su yi amma sun wadi gaskiya sun ce yayi kowa ma sai mutunan kirki amma a ƙarshe yanzu da suka ga ya musulunta suka ce makaryaci suka ce mutumin banza to wannan dabi'a ce da halin Yahuda ina gumana sai Allah yanzu to malam da sunna na'am نعم 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 to yayi to yau zamu tashi insha Allah sabuwar sura suratul tauba malam imam ru'aini Allah shi kansa yake cewa wa yukusaru la aymana inda ibn amr abdullahi dan amr malamin dimashq ash-sham shi a qira'arsa sake innahum la imana lahu dukkan malamai gaba daya innahum la aymana lahu shi ko la imana lahu la'allahum yantahu kenan kira dukkan malamai banda mutanen sham kowa innahum la aymana lahu amma su mutanen sham innahum la imana lahu yace wa hada hakum masjidallahi lawala yace da malam ibnu kasir da malam abu amr suna cewa inna ma ya'muru masjidallahi ma kana mushrikina kai an ya'muru masajidallahi ce ma kana mushrikina an ya'muru masjidallahi musa cewa masajidallahi amma na farkon wancan nabi duk gaba dai kowa jami inna ma ya'muru masajidallahi ko wani malami kiran dukkan maliban kira kowa inna ma ya'muru masajidallahi amma wannan na farko ma kana mushrikina an ya'muru masajidallahi ce suke masjidallahi kiran da maliman makka da maliman basar kiran ibn kasir da abu amr suna suke cewa masjidallahi kiran su a qur'ani garin sa kake rubuce ma kana mushrikina an ya'muru masjidallahi shahidina ala anfusihim bilkum sallallahu alaihi wa sallam masjidallahi to sai ke cewa ashiratukum bil jam'i sirqu yace malam shu'ba dan uwan malam hafs almajirin asim yace wa ashiratukum ta ake wa ashiratukum jami yake mai da shi dukkan malai wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa nawwaru uzairu ridha nasin yace da malam ibnu da malam kisai da malam asim malam kisai da malam asim dukkan su malaman kufa wannan malamai biyu suna karanta duk gaba ɗan su uzairu ibnullahi uzairun to kuma ga ibnu tazo kenan me za a yi naqalu harkatil hamzati ila sakini qabla sai a ce uzairu ibnullahi shi ma shine ma za a ke cewa wabil kasr wakila yace duk wanda zai karanta wannan kowa da kasara yace ibnullahi ba wanda zai ce nubunu dan tana ana iya cewa nubunu amma duk da wanda zai ce nubunu wa qalat yahudu uzairu ibnullahi amma dukkan sauran malamai babu wannan tanwin uzairu ibnullahi وقالت النصارى المسيح ابن الله تعالى الله وما يقولون عدوا كبيرا تزكت يضاهون قول الذين كفروا من قبل يجي يضاهون ذم الهاء يكسر آسم يجي ونم ذم تهاب ببا مالا آسم ينمت وسلي قسا كاكا سوچا سكي يضاهون سيجي يضاهي سنك وزير حمزة كما قال على حمزة يضاهي اون مضمومة كما تضم عنه yace wa abillahi wa qila saboda haka Allah ke yuzahi ula qawl alladhina kafaru bi qabl kana anan duk gabanin malamai banda bala asim duk gabanin malamai kowa yuzahuna qawl alladhina kafaru bi qabl amma malam asim yuzahi una kana da qarin alhamza mai ruha su ko sauran yuzahuna qawl alladhina kafaru bi qabl ina ga da ku subhanakallahu wa bihamdika
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.